بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafi mai girma Nabiyur Rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yau muna 15 ga watan Jumada al-Akhira hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda daidai da 16 ga watan 12 2024 muna magana sartuka wanda suka wuce akan fatahu makka mun yi darussa 1 2 3 4 zuwa wajen 5 yau insha Allah za mu tashi akan tambayoyi wanda malam yake yi karshen kowace gaba sai malam ya tambayoyin da za su sake tabbatar mana da abin da muka rike ko kuma abin da muka ji na wannan sira ta shugaban halitta siran Allah da amince Allah tabbata a gare shi qalan walif rahimahullahu ta'ala sai malam yake daga cikin tambayoyin tambaya ta horko malai ce kaifa kanatil khutba khutbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dukhul makkah lokacin da manzo Allah ya shiga makkah tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi sati wancan mun karanta cewa akwai hudu ba wanda yayi wani jawabi to yayi wannan jawabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance musamman ko akwai wanda yake tune da abinda take nuhi na'am
kowa ga inda zai je ya tsaya na'am aka ba Khalid bin Walid wajen shi eh aka je bangaren yamma na'am kuma Abu Ubaida aka ba shi bangaren gusum eh wasu kuma aka ce su je ta kasa hanyar kasa
a kasa eh na'am to akwai jawabi wanda muka ce yana rike da kofar Kaaba sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo ya shiga Kaaba akwai jawabi da yayi bayani akan jin abin da ya shahi jini duk wanda aka kashe mushi wani ko ya kashe wani sallallahu alaihi wasallama yace a yau a wannan wuri da yake ya sa kafa ya take wanda ya kashe wani sai da abiya diya ya hudu diya yadda take raƙumi 100 guda 20 da ƴaƴansu a ciki kenan masu ciki guda 20 sallallahu alaihi wasallama kuma yace yau ranar karamci ce ranar yahiya ce ranar jin kai ne yaji kansu siran Allah da amince da tabbata gare shi na'am tambaya ta gaba sai malai yace ma za khafa al ansaru lamma ra'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad istaqara fi makkah mutanan al ansar wanda suka ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafaka lokacin da ya hijira to lokacin da suka ga manzon Allah ya zo an samu fatahu makkah manzon Allah ya zauna malai yace to akwai wani tsoro da suka ji su waɗannan al ansar kuma sai yace wa bimaza tama'anahum manzo Allah da mi ya kwantar musu da hankali yasa suka nutsu cewa washi ba zai zauna a makka ba zai koma can gida madina na'am harko abinda zamu diba shine sallallahu alaihi wasallama dan makka ne kina dan asalin garin makka ne larura ko kuma mu ce dole ta sa wayannan mutane na makka suka hudda shi kenan gari ne kuma wanda manzo Allah ya ce ya fi soyuwa zuwa gare shi to amma sai sallallahu alaihi wasallama ya diba irin kokari da mutanen al-ansar suka yi sune mutanen Madina yanda suka bada masauki yanda suka yi kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daga cikin amsosin yace musu ai rayuwa ta Madina ce kuma babu mutuwa sai a Madina. To wannan sai ya sa mutanen Madina sai suka nutsu, kenan sai suka fahimci cewa lalle manzo Allah duk da cewa an bude Makka to ba zama zai ba, za su koma tare. Sai zakatun suka samu nutsuwa. Shine amsar na ta uku ta ƙarshe. Malai sai ce ma ahammu ma tadammanathu al-kalimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min tawjihat yawm al-fath. Manzo Allah akwai abubuwa da hodi na sa hanya, shine tawjihat, kaman abubuwa na nazari, abubuwa na tsare-tsare. To waɗannan abubuwan da manzo Allah ya hodi mi suka kumsa, manganu da manzo Allah ya suna da yawa mi suka kumsa waɗannan manganu wanda yayi. To kenan dai duka bai wuce wancan abinda muka bayyana na hudu bashi sallallahu alaihi wasallama. Allah madaukakin sarki manzo Allah yake shi kadai ne babu mota a gaskiya, da gaskiya sai shi ya cika alƙawari ya bawa ma bawan shi ma'ana rinjaye shi kadai Allah subhanahu wataala, da irin abinda manzo Allah ya hudu na abinda ya shahi jini na kisa kenan, da abinda ya shahi diya, da abin da ya shahi abubuwa na jahiliya wanda Allah ya tahiyyama da mutanen Makka da gumakai kusan 360 wanda aka fasa aka same su a ciki da waje na ɗakin Ka'aba, da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kile ga wanda yake masu rukun wannan kile tun shekaru aru-aru, da kuma irin maganar da manzo Allah ya gaya mishi a kowane lokaci da manzo Allah ya ce mishi zai bashi wannan kile zai rike shi hal abada. Dan shi ya zama tuma dalilin musulunta shi, yace eh lalle ashhadu annaka rasulullah. Ina ta kace dai zamu ga cewa akwai abubuwa da sanya hanya shine duk lokacin, babban abu shine duk lokacin da ka samu dama akan wani wanda ya cutar da kai, wanda kaman abin da ya shahi gaba daya, duk wanda ya cutar da kai ya ci mutuncin ka ko ya ci dukiyar ka ko ya ci abubuwa dai ga sanan wanda ya kamata a ce kai ma karama, sai ka samu dama kuma dama wanda yake na mamaki akan shi. To karantarwa da manzo Allah yayi ba ramawa za ka yi ba, in san samu ne ya kamata ka yahe mishi ka ji kanshi. Yanda suka kori manzo Allah suka ba musulmai azaba, suka hudda su daga gidajensu, suka kore su daga shagunansu, dukiyoyinsu, gonakinsu, amma yau ga manzo Allah ya samu dama akan su. Manzo Allah ya ce ma tabbai gaba daya, kada wanda ya taba kowa, wanda ya rike gidan shi ya tsira, wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya tsira, wanda ya je gina Abu Sufyan shi ma ya tsira. Sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yau ranar karamci ce. To diya wannan abin yasa suka musulunta, saboda idan aka ci yaki akwai abubuwa da suke faruwa da yawa. Yanzu a ce wata ƙasa da wata ƙasa suna yaki, to wanda ta ci yakin abubuwan da ake yi a jahilci abubuwa ne da yawa. To su ƴan Makka sun san a jahiliya ga abin da ake, ai abubuwa na sace-sace, abubuwa na haɗe, abubuwa na kaza, abubuwa na kaza. To yau ga manzo Allah ya ci nasara akan su, kuma ba a taba kowa ba, kuma aka ce an yahe mutu. To sai da Allah da mushi labbata a garshi anan, yana ba mu darasi babba. Duk mai imani ya kamata ya zaman to daga cikin sufofin shi akwai hakuri, akwai yahiya da kuma juriya. Gaba da zamu tashi a yau, fatahu Makka wa alamatu dunuwi ajali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, bude Makka da aka yi, malai ce akwai alama ta cewa rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan ta zo karshe karshe. Malai ce hadal fatahul azim wa nasrul mubin, wannan budi mai girma da kuma nasara mabayyaniya, ja'alahu Allah ta'ala alamatan, sai Allah ya sanya ta alama ce qurba wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ta kusantarwar kenan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan abu ne sananne, dukkan annabin da Allah ya aiko shi in risala ta cika, ma'ana in sakon duk abin da ya kamata ya hodi ya hodi, duk abin da ya kamata a tabbatar an tabbatar, to rayuwar wannan annabin ta zo karshe. Iza anzala alaihi qawluhu azza wa jalla, sai Allah ya sabkar da idza jaa rasulullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, sai Allah ya tasabko da wannan sura. Idan nasara Allah ta zo da budi kenan fatahu Makka, kuma za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a, kenan ba mutum ɗaya biyu uku ba, a ɗari ruwa dubunnai, to Allah sai ya ce manzo Allah fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi da gode wa ubangijinka kuma ka nemi gafarar shi madaukakin sarki shi ya kasance mai yawan tuba mai yawan gafartawa ne ko kuma mai yawan karban tuba ne to akwai hadisi na Imam Bukhari shine ma lai ce akhrajal Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Anas radiyallahu ta'ala hadisi daga sahabin manzo Allah Anas radiyallahu ta'ala huma قال يجي كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخلني مع اشياخ بدر تو wannan hadisi ne na Anas Abdullah da Abbas afwan Abdullah da Abbas yana daga cikin yara na sahabbai kanana to sai shi Abdullah da Abbas shine yake cewa Umar khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku yace wani lokaci in ana cikin mutane shehunan badar ashiyakh badar kenan latija wanda sun halarci yakin badar sai Umar ya kamo hannun Abdullahi bin Abbas sai ya shigo da shi to sai kuma sai suke ganin faqala ba'dhum sai wasu suka ce lima tadkhul hadha wa lana abna mislahu ai wannan yaro ne karami Umar ya za ka rika shigowa da shi mu ma muna da ƴaƴa irin shi kanana ya kamata a bar shi ya wajen yara yayin wasa faqala sai Umar yace innahu mimman qad alimtum yace ai kun san shi yana daga cikin wanda kuka sani قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم تو عمر sai yake nuna musu shi wannan yaro ya sha banban da wadancan yara da suke zance sai Umar ya kira wa Abdullah da Abbas sai kuma ya kira wannan latijawa aka zo aka zauna qala sai yace wama uritu da'ani yawma idhin Abdullah da Abbas sai yace ni dai a tunani na ranar da ya kirawo ni yace illa yuriyahum minni dan ya gwada mini ko ya gwada musu ko ni wane ne inji Abdullah da Abbas فقال سيئت ما تقولون في إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وأن سورة تسبقوا فإذا أمر لنا سيئنون شيء أبلاء دا أباس ينا دا تكين يارا أما الله أباس وتبهوا تسيئتا بيوا النمانيا يتشي مسو وأن سورة تسبقوا منين رأيونكم يكوتي غني مين تفسير انت مين معنرتا حتى قتم السورة يتشيك سورة فقال بعضهم سيوا السكتش أمرنا أن نحمد الله ونستغفره abinda ke cikin wannan sura kenan Umar shi ya tambaya suka ce shine mu gode ma Allah mu nemi gafarar ubangiji in rahama Allah tazo iza nasarna wa fataha alaina in yamana ya ba mu nasara ya mana budi wa qala ba'du sai suka ce la nadari wasu kuma sai suka ce gaskiya mu ba mu sani ba shikenan awalam yaqul ba'duhum shay'a ke to wasu kuma basu ce komai ba kenan wani ya wadi wani ya ce bai sani ba wani kuma ya shiru fa qala li Abdullah da Abbas sai ya ce sai Umar ya ce mini ya ibn Abbas akaza ahakaza ko akazalika taqulu kai kuma bi zaka ce shine yaron Umar sai yana so ya nuna musu abin da yake tare da shi qultu la sai ya ce ni ba haka zance ba qala sai Umar ya ce fa ma taqulu to kai mi zaka ce qultu Abdullah da Abbas sai ya ce sai nace huwa ajalu رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له يتي وانا سورة علامة تيتا أجل منزا الله يازوكم الله يتندشي أتكين كنا وانا سورة المصر إذا جاء رسول الله والفتح سيتي إذا جاء رسول الله والفتح يتي فتح مكة يتي فزاك علامة أجله أولاد أباس يتي وانا علامة تيتا أجل منزا الله يازو يارو لك رمي فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ma a'lamu minha illa ma ta'lam Umar sai ya ce ra'ayin mu dai ne da kai ni ma dai ina tunanin wannan sura tana nuna ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to wannan ba abun mamaki bane ga shi wannan yaro Abdullah da Abbas saboda hadisi ya tabbata tana ya wasu daga cikin sahabban bu sani ba ko ko ba sana akai manzo Allah ya mushi adda Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawil wannan daga cikin abin da manzo Allah ya ma Abdullah da Abbas shi sa kuje a tafsirin da yawa sai a ce Abdullah da Abbas ko kuma da haq akwai daliban shi kuma wanda su ma sun shahara wajen tafsirin Qur'ani saboda Allah ya bude mishi dalilin adda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka sanar da shi addini Allah ka sanar da shi tafsiri da fiqh to kaga kenan yana ganin suran nan Abdullah da Abbas sai ya ce ajalin manzo Allah ne yazo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan misali a ce fatahu makka ta zo manzo Allah ya ci gaba da istighfari Allah mai gafara ne to kenan babu abin da ya rage wa qalat aisha radiyallahu ta'ala anha aisha sai take cewa ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه عائشة تنده وأن سورة تسمكو إذا جاء رسول الله والفتح تكتب إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كل تنده وأن سورة تسمكو أفتح مكة تو عائشة تكتب من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيتبين صلى وقوت نافلة وقوت فرلة sai ya karanta cewa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li kullun sai ya riga neman gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan fa neman gafarar da yake tsiran Allah da amince la tabbata gare shi mu san cewa Allah ya gafarta mushi gaba da baya kuma shi ma'asumi ne kenan baya laifi a godiya ce dadin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to ina gani ko kai wanda so da yawa zamu aikata aiki wanda ke na zunubi na laihi wani da gangam wani ba mu sani ba wani akan kuskure to kaga kenan min babu aula mu ne ya kamata a ce muna istighfari sabai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa akalla kalla suna lisahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun zai istighfari har 100 a inda hadisin ga ta ce manzo Allah kuma yace wa inni la astaghfirullahi fi yawmin 100 marra ni so 100 to su kuma sabbai suke lissafi yayi 100 abinda manzo Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama dandadin godiya ga Allah subhanahu wataala to kaga mu ne kamata a ce mun yi wata istighfari istighfari banda mutun yayi ibada saboda addu'a ibada ce abu na farko kuma Allah subhanahu wataala zai kankare maka zunubi kuma abu na uku Allah zai kara maka dadi na arziki dadi na yaya dadi na gonakai kamar yadda tabbata a alqur'ani annabi nuhu yake kira ga mutanen shi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace yursilu samaa alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk mai istighfari Allah zai bashi yaya idan bai da Allah zai bashi arziki Allah zai bashi arziki na noma da kiwo Allah kuma zai mishi gafara ba karamin abu bane sai dai mutun zai ga a baki kamar abu ne karami astaghfirullah 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 sai mutun ya raina abun amma abun ba karami bane zaka nemi kankarar zunubi kuma zaka samu arzikin duniya da lahira to sallallahu alaihi wasallama tunda wannan sura ta sauko iza jaa rasulullahi wal fath kullun inda yayi salla to sai yayi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li to wannan sunna ce kenan duk mai imani saboda muna koyi ne da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace fi hadhal fatahil azim irtafa'at rayatul islam a cikin wannan buri sai aka samu tuta ta musulunci yanzu kuma ta zamanto ita ce a sama da can mutanen makka suna abinda su ga dama suna ganin cewa su suke da karhi su suke da mulki gari nasu ne to yanzu yau an yi fatahu makka kenan an ci su a yaki su ne a ƙasa to tutan musulunci kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce a sama وقامت دولته سي اكا كما دولار مسلمتي تتوارو تتصيا ا غارين مكه دا كان ا مدينه كداي ني يزغا ببان غري وسقطت رايه الشرك كما توتا تا شركه سي تفادي وكسرت شوكته دو ون قرحي ناس ما يلالاجي ين سن زمان تو با كوا با هي يا زمان تو كيويان مكه دو وس قبيلو اذا سكا جي ان تشي سو اياكي سي سكا كينان سو ما ين سي كينان دا سكي ايكون كوا ابين دا سكا داما سكي mala yace wara'an nasu zalika sai mutane suka ga wannan fadakhalu fi dinillahi afwajan sai suka shiga addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga wa qarrat aynu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ji dadi wal muslimina kuma muslimai suka ji dadi bi hadal fathul azim wan nasr mubin da wannan fatahu makka kuma tunda aka yi shi har yau Allah subhanahu wataala ya sanya addinin musulunci kullun gaba yake ci inda babu shi sai ya samu shine addini da duk duniya baka samu wani wuri ko wata ƙasa face sai ka samu musulmi a ciki ko da kwaya guda ne amma addini da yawa irin addini na wanda suke ba na wanda Allah ya yarda da su ba ko kristanci ko yahudanci zaka same su a wurare da yawa babu su ko babu addini da mutane kusan 1 miliyar da wani abu suke addini tare da su sai addinin musulunci suna ana akwai yawa don duka fatahu budi ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi sai ake ma addinin musulunci sharri iri iri saboda mi yana ci gaba kullun ana ganewa to miya za ya dakuce ko kuma za ya tsaida wannan yaduwa na musulunci musamman a turai to shine kuke ganin ana zancan ta'addanci musulunci ta'addanci ne musulunci kaza ne zubda jini da wane ne da abubuwa dai duk kyawun musulunci wai ba a hadin komai sai waɗannan abin da bai wuce ba daya biyu shugaban musulunci ya wuce nan to ana so a hadi abubuwa kuma amma Allah na tona asiri cewa ba musulunci bane ba addini bane da sunan jihadi ake abubuwa wanda suke ba na addini bane ashe su turawan su suke yin kayan su Allah subhanahu wataala ya kare mu mala yace wannan fatahu makka da aka yi da kuma nasara mabayyana ba'da tilka sinin min as-sabr wal jihad bayan shekaru da aka yi ana ta jihadi ana hakuri kaga kori mutun a ce te wani wuri inda ba garin su ba akwai wahala kuma ga jihadi fi sabilillah shi ma idan mutun ba imanin shi na gaske bane to yana da wahala yace wa tilka sunnatullahi ta'ala ai wannan ita ce sunna Allah al'ada ce ko abu ne wanda ke sabo a wajen Allah subhanahu wataala allati la takhtalifu wa wa'duhu allazi la yukhlaf Allah bai saba alƙawari kuma Allah subhanahu wataala baya saba hanyar da ya dora akan cewa ko a wani lokaci rundunar shi mutanen shi wanda suke biyayya ga Allah subhanahu wataala ga manzo Allah tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi Allah zai ba su nasara to wannan hal abada haka yake wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yake inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad duk wanda yake in dai addinin Allah kake da gaske kuma akan gaskiya kake to lalle ne ka jira koda ka wahala koda ka sha wuya koda shekaru sun ja to wal aqibatu lil muttaqin a karshe dai masu imani su Allah zai ba nasara to haka ya faru an kore su daga makka an ci mutuncin su an musu azaba sallallahu alaihi wasallam ya hakura sun koma madina kuma bus kale su ba suka iske su akai badar suka iske su akai uhud aka iske su akai ahzab to a ƙarshe dai Allah ya bada nasara ga masu imani shine Allah ya ce innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin ita ƙasa ta Allah ce kuma mulki shi ma Allah ne yake bada shi yurisuha man yasha Allah yake garar da ita da wanda ya ga dama daga cikin bayan shi min ibadi sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe na masu imani ne dan abin da ke so mutum ya gyara imani wasu jama'a wasu tawaga ko da suna wani wuri mai wuya akan addini yana shan wahala ko kuma addini mutum da ya rike shi kamar ya rike da gaurashin wuta to sai idan mutum ya hakuri in dai imanin na gaske ne to kawai nasara Allah tana nan ta yi saboda kasar ta Allah ce mulkin nashi ne nasarar tashi ce taimakon ma nashi ne subhanahu wataala wa qad dakhala kaseerun minan nasi fil islam malaki da yawa sun shiga musulunci bayan an yi bude makka wa hasuna islamuhum wa jihadun kuma sun kyautata musuluncin su kuma sun kyautata jihadi da suka yi lakin sabaqul imanu wal hijratu wal jihadu baqiyat simatu ulaika sabiqina al akhyar min al muhajirin wal ansar radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum to amma akwai wani matsayi wanda can baya muka yi ta karanta shine abinda ke alaka da hijira wannan kamar wani kambe ne wani daraja ne ga an aka samu musulmai junansu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne da darajar shi da matsayin shi to aka samu wanda ya hijira yahi wanda bai hijira ba matsayi wannan daraja ce sai aka samu kuma wanda yayi jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma bai yi ba ko bai musulunta ba kahin nan to wancan yayi shi daraja kuma akwai as-sabiqun al-awwalun akwai wanda suka rigaya su ma wannan Allah ya ba su daraja ta musamman kuma sai wajen ɗan badar da sauransu to kenan sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam malaike cewa anan kowa ya musulunta an shiga musulunci yanzu musulunci ya fadada to amma akwai daraja fa wanda suka hijira nan suna daraja wanda suka shiga musulunci da horko daraja tana nan wanda ya zamanto al-ansar da al-muhajirun daraja tana nan saboda mutane ne wanda Allah subhanahu wataala ya zabe su lokacin musulunci yana da zahi suka yi hakuri suka bada kariya na jinanan su jikinsu da tunanin su da kudaden su da lokacin su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ko musulunci har musulunci ya fadada to kaga kenan ba ga masu da wanda shi kuma yanzu yazo ko kuma yau ya musulunta bari ma dai yana daga cikin gajiyar su suka yi jihadi su suka yi kira su suka yi da'awa su suka yi kaza har shi ya musulunta to kaga kenan suna daga cikin sadaka jariya wanda shi su ma za su samu dalilin su sababi ne Allah kuma ya kaddari cewa ya imani to abin da ya tabbatar mana da wannan shine ruwaya ta Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Majashi' bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala intalaqtu bi abi ma'bad ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam li yubay'ahu al-hijra fa qala Mujashi yake cewa akwai wani sahabi na manzo Allah ya musulunta kenan a ƙarshe ko bayan fatahu Makka ana zuwa ana mubaya'a wani ya musulunta yace sai nazo da shi abi ma'bad na kawo shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin hijira yace amma yayi mubaya'a kan hijira kenan kuma hijira ta daga ta wuce faqala sai yake cewa madatul hijra li ahliha ubayahu al islam wal jihad yace ai hijira ta wuce kenan sai dai mutum ya mubaya akan cewa ya musulunta kuma zai yi jihadi a nan gaba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa la hijrata ba'da al fath babu hijira bayan an bude makka kenan yanzu bayan an bude makka in mutum ya tashi ma ya koma madina ba a ce mishi al muhajir a'a kawai za a sashi layin musulmai wanda suka musulunta suka kyautata imani amma wancan fadala na hijira da kuma kasancewa al ansar mutanen madina Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su wannan mutanen na musamman kuma duk wanda zai karanta tarihin musulunci zai san cewa ba mutane bane na wasa ana jinjina musu a kowane lokaci yanda suka tsayin daka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ko da yake can baya muka karanta hijira da manzo Allah zai a horkonta al ansar suka ce manzo Allah ka zo za mu baka kariya da dukiyanmu da ƴaƴanmu da kaza da garinmu duk wanda ya taba ka sai dai in mun kare babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas yace musu kanku tayi da dan uwana ku bashi wahala kanku je ku bar shi wani yazo ya taba shi kanku je ku musu kaza suka ce ina ai fansanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu in kaga wanda ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai in mu mun kare inji al-Ansar to shi yasa manzo Allah ya jinjina musu shi yasa manzo Allah yace ai ba inda zai rayu sai Madina ko ba inda zai mutu sai a Madina to haka kuma wani lokaci aka yaki ana raba ganima manzo Allah bai basu ba mutanen al-ansar saboda kayan duniya ba komai bane kuma darasi ne manzo Allah yake so ya nuna musu sai abawa ne raƙumma abawa ne tumaki abawa ne shanu al-ansar suna zamne sai munafukai wasu suke rade to ga wanda suka sha wuya ga wanda suka yi kaza me yasa manzo Allah bai basu ba sallallahu alaihi wasallam har magana ta zo kan shi ya kunna shi tsira Allah da mutunta tabbata gare shi ya tara su yace musu dukkan mutane za su zamanto a gehi kenan su ba kowa bane sai mutanen Madina sune al-Ansar yace inda za a ce kayan da nake sawa to in a ce wanda suke tare da ni sune riga ta ciki wannan da ake sawa karamar riga wannan sune al-Ansar amma sauran mutane su zamanto babban riga kenan daga bayan manzo Allah suke manzo Allah ya gwada darajar su da kuma matsayin su yace musu amma abun duniya ba komai bane dai ya nuna musu cewa yana tare da su tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi sune Allah ya yabe su wallazina tabawwa dara wal iman to kaga wannan zai nuna maka cewa sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hijira da kasancewa al ansar to abu ne wanda suke masu girman gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wannan sai nuna maka cewa tsiran Allah da amincin tabbata gare shi bayan an yi fatahu Makka kenan kusan karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo karshe wannan sura da ta sauko ita ta nuna haka nan kenan ji Abdullahi dan Abbas haka ya fahimta sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar shi ma haka ya fahimta ma Bilal mu'azzin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmul fath malan sai wata gaba yace tare da Bilal ai mun san wane ne Bilal shine ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka fata da dan Habasha bawa ne a garin Makka a can da ka hanya musulunta ya musulunta ba mai gidan shi ya bashi wahala sai Abubakar ya saye shi ya yanta shi to lokacin da aka yi aka hijira aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine horkon abin da aka fara yi to shi Bilal shi ya zamanto mai kira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ladan shi na biyu shine Ibn Umm Maktum shi kuma makaho ne to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in abin da shi azumi in Bilal yayi azumi yayi kiran sallah a ci a sha kenan alfujiri na karshe bai huto ba amma idan Ibn Umm Maktum yayi shikenan alfujiri ya huto sai a rike baki waɗannan su biyu ladane ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai daraja kuma abinda zai nuna mana wannan shine su Laraba a wancan lokaci suna da matsala ta kabilanci a jahiliya musamman kuma a ce bakan fata a cikin Larabawan ma kala kala dabaga ce su wani sun yi wani daraja Qurayshawa da wane ne sun yi wasu waye daraja Banu Hashim Banu kaza Banu Kinana to shikenan sai yanzu ga bakan fata kuma ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine malam sai ya gaba ta musamman me ya faru tare da shi yace bada fatun fatahu makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan radiyallahu ta'ala anhu an yas'ada ala al-ka'ba wa yu'azzin ana bude makka da aka ci su a yaki qurayshawa sai mu zallace bilal hau sama ya hau saman ka'ba can sama yace yayi kiran sallah fa'azina radiyallahu ta'ala anhu ala mar'a wa masma' min quraysh sai bilal ya fara kiran sallah mala yace qurayshawa suna kallon shi kuma suna ji sai yace inna hala ibratun azima yace akwai abun wa'azi anan sai musamman mutumin da ya san larabawa ko suwaye larabawa musamman kuma jahiliya bayan zama da musulunci yazo a yanzu ma zaka samu bulbuli irin wannan na bambanci na fata ko kuma girma to amma a wancan lokaci ga bulbulin jahiliya to sai ga bilal manzo Allah ya sa ya hau can saman ka'aba yace kiran sallah suna ji suna gani bayan da suka iya yace wa hikmatun baligha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai hikiman da manzo Allah ya sa ya wannan da ya nuna musu cewa dukkan dan adam ɗaya ne inna akramakum indallahi atqakum yace la farqa bayna arabi wal ajami illa bittaqwa manzo Allah ce babu banbanci tsakanin wannan balarabe ne wannan balarabe bane wannan jahwata ne wannan bakon fata ne tsoron Allah shi yake sa mutum ya samu daraja a musulunci sabanin abubuwa na jahiliya yace fa bilalan zalika allazi kana abdan li umayya bin khalaf akon da ake ce mishi umayya bin khalaf shi wannan bilal bawa ne nashi ada wani ana magana ne kenan kahin wannan lokaci da muke magana na fatahu makka wa dakhala fil islam sai shi wannan bilal Allah ya mishi baiwa ya musulunta kaga zaka san Allah subhanahu wataala shine ya khaluqu ma yasha wa yakhtar Allah shi yake halitta kuma shi Allah shi yake zaba daga cikin mutane Allah ya ma wani baiwa ba sai mutane suna so ba ko ba sai dan gidan wani ba to gashi bawa ne kuma gashi baki ne a wajen su Allah ya sa ya musulunta a wannan lokaci ko musulunci yana cikin zahi daga cikin bayu shine farkon wanda ya musulunta kana zane basira suna zanen wanda suka musulunta a ce daga farko a cikin mata Khadija daga cikin Lattijawa Abubakar daga cikin yara Ali ibn Abi Talib to daga cikin bayu sai a ce Bilal bin Rabah wannan shine Bilal wanda ya musulunta yace fa azaqahu umayyata alwan alazab wal azab shi wannan umayya yake ta mushi azaba tunda ya musulunta yace kai bawa na ya za ka musulunta ni ba musulunta ba kuma abinda nake adawa da shi kai a matsayin bawa na taqaqa za a ce kuma kai kana son shi kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yake mushi azaba ta sahe daban ta mace daban kana yakhruju bihi wata azaba da yake mushi sai huta da shi fi shiddatir ramdai a can sahara kuma he rana ta yi rana kamar ƙarfe 3 haka ko ƙarfe 2 da rabi lokacin da rana ta yi rana kuma garin Makka daman gari ne na duwatsu duwatsu sahara sahara sai ya rika gasa shi waya da astakharatal kabira ala batnihi kuma sai ya samu dutsi mai babba wanda ta yi zahi zahir rana ya gasa ta sai ya dora mishi a ciki so yake ya kahurta shi kuma Bilal ya rike musulunci gangam yace walakinahu radiyallahu ta'ala anhu kullama shtadda alayhi al'aza duk lokacin da tsanani ya kai mishi na azaba yace lam yazid ala an yaqula ahad sai dai ya rika ƙara imani wannan shine addini lokacin da mai gida yake mishi azaba to shi kuma lokacin da ƙarfin imani shi yake tabbata shi so yake ce mishi da lata da uzza abun mota ne shi kuma sai ya rika cewa ahad babu abun mota sai Allah shi kadai su kuma abinda ba sa so shi kuma mai gidan sai ya ji kamar an kyarta mishi a shana a zuciya yana ganin azabar da yake mishi ya kamata a ce ya karaya ya kamata a ce ya saraya ya bar wannan imani to sai yake ga abun kullun karuwa yake summa ishtarahu abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ataqahu abubakar da yake azabar ta yi azaba ya zo ya ce ma umayya bin khalaf nawa zaka saida mini shi tunda shi ya mishi duk azabar da ya ga dama ya ga babu canji sai ya ce gara ma ya rabu da shi sai Abubakar ya saye shi Abubakar sai ya enta shi wa kana Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqulu ba'da zalik to Umar shi a wannan lokacin shi ko bai musulunta ba lokacin da su Bilal suke shan azaba lokacin da su Abubakar sun musulunta to shi Umar shi ma yana daga cikin wanda suka sun dan kuda sun dan dana ma wasu daga ciki musamman ƴan uwan shi azaba to sai bayan kuma yanzu an shiga musulunci a wannan yanayi na fatahu makka kowane da Umar da Abubakar ga Bilal to shikenan Umar idan ya buda baki yana magana a kowane lokaci da ya nuna mutane girman Bilal sai ya rika cewa yace Abubakar sayyiduna ataqa Bilalan sayyiduna sai yace Abubakar shugaba ne shugaban mu ne yace amma kuma shi ya enta shugaban mu babba shine Bilal bin Rabah Abubakar ya nuna girman shi da kuma matsayin shi siran Allah da mushi la tabbata gare shi to wannan yana karantar da mu cewa lalle ne addinin musulunci addini ne wanda Allah subhanahu wataala yakan zabi mutun sai ya sa mushi haske haske ne haske ne Allah subhanahu wataala ke sanyawa a zuciyar mutum Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allah yace Allah shine majibincin masoyan masu imani sai hudo su daga cikin duhai sai kai su zuwa ga haske na musulunci walladina kafaru awliyahum at-taghut su kuma kafirai masoyan su ne wanda suke tagut kada wanda ake bauta wanda ba Allah ba yace yukhrijuhum minaz zulumati minan nur ila zulumat su kai su hudda su daga haske su kai su bata to nanan ɗan uwa masu girma za ku ga daraja da matsayi na Abubakar radiyallahu ta'ala babu wanda yake da matsayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musulunci kamar Abubakar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law kuntum muttakhizan khalilan latakhasu Abubakar khalila inda zan riki masoyi naka ce khalil ya wuce habib kamar ka ce masoyinka to a Hausa ne muke fassarawa a Hausa bin san me za a ce kalmar da ta wuce so ita ce khalil kauna to kalmar dai da za a ce so na ƙarshe to Abubakar radiyallahu ta'ala shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe daga shi babu wani wanda yake kaunar shi sai ya ce walakin ittakhadha walatin ittakhadhani Allah khalila sai Allah yace sai manzon Allah yace ni Allah ya rike ni masoyi yace amma ni masoyi na Abubakar to kaga anan su kuma ƴan Shi'a waɗanda suke kiran mutane zuwa ga wannan dariƙa tasu ko kuma hanya tasu hanya ta kawurci babu wanda suke zagi kamar Abubakar radiyallahu ta'ala wannan zai nuna maka cewa ba addinin gaskiya bane baiwa ne mutumin da manzon Allah ya tarbiyyantar da shi tare yake da manzon Allah tare suke kwana tare suke tashi can bayan mun karanta sira darasi wajen ya wuce biyar wanda muka yi akan yanda manzon Allah da Abubakar suke shirya hijira tare suke hijira sai da suka shirya Abubakar yana da ɗa yana da kuma ƴaƴa Asma da sauran su suke yin abinci a rika zuwa a boye manzon Allah ya zo gidan Abubakar a boye Abubakar ta gidan manzon Allah a boye haka suka hijira tare shine saniya sunaini izuhuma fil ghar to duk wanda ya zagi Abubakar ai a kaikaice yana so ya zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to sai dai dan mutun ya hutu haka kai tsaye za a gano shi sai su rika boyewa irin wannan kungiyoyi na bata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da su Allah ya kare mu da imani babu kungiyoyi babu jama'a wanda suka cutar da musulmi da sunan musulunci kamar waɗannan ƴan Shi'a duk inda kaga an ruguza addini su ne har yanzu ko gobe kaga su da su ne aka ruguza Suriya da su ne aka ruguza Yemen wannan Husayn ƴan Shi'a ne wannan sarki shugaba na Yemen wanda na Suriya shi ma wanda ya gudu yanzu shekara wajen 2011 wani shekara nawa kenan 12 ko 13 ake ta kashe mutane sai kwanan nan ya gudu shi ma dan Shi'a ne kuma Iran take har yanzu kuma ko gobe din kaga an samu wata yamutsi an samu na hayaniya an kashe musulmi adadi bila adad to za ka cewa akwai an hannu ɗan Shi'a ciki suna da alaka da Amurkawa suna da alaka da Isra'ila da Iran da Isra'ila kamar haka suke shi yasa kullun a labarai sai ka jance Iran zata kai ma Isra'ila hari ƙarya ce ko kuma a ce Isra'ila zata kai ma Iran hari duk ƙarya tatsinniya ce suke ma mutane wasan kwaikwayo ne amma yanzu da shi sarkin ya gudu kudi ba a ga Isra'ila abinda take a Suriya a rana ɗaya wajen hari 100 take kaiwa sai ta kai 200 yanzu harin da take ya kusa 600 a garin Suriya tunda shi wancan ya gudu ɗan Shi'a ne kenan yanzu wanda za su rike garin ƴan Sunna ne shine sai take bi duk inda ke da wurin kwamfanya na sojoji da jirage na yaƙi da jirage masu ɗaukar na jirgin ruwa masu ɗaukar jiragen yaƙi sai da ta kona su dalilin ne ko mutanen duniya ana kallo ina majalisar ɗumtin duniya ina haƙƙin ɗan adam ina wane ne ƴan ƙasan ba sa so kuma ba da ra'ayinsu ba kuma ta mamaye wani wuri ma ta dangolankin nan ta ce nata ne daman ta kare haka za ta rika mammatsawa kuma da ra'ayin ƴan Iran tare da ita Allah ya kare mu duk wanda zai karanta tarihi zai san cewa irin labaran da zaka ji ana cewa Iran da Isra'ila ana wani takin takun saka zance ne shi komai ne ko kuma komai ne da aka kawo shi daga horon shi aka kai shi a jan sekre na France su suka kai shi can Iran lokacin addini ba shi'anci bane ake irin wannan nasu shi'a na rafida wannan masu tumatuma rawani duk babu su anan tru efel na horan shi wannan karhin nan anan aka ilan na saura na komaini aka dauke shi daga nan ajan tekre na horan shi suka kai can haka tarihin yake su suka dasa shi dalilin kariya ga Isra'ila yanzu duk lokacin za ku ga wata kasa a kewayen Isra'ila to dole sai sun yi kokarin sun samu nasu su Misra su Urdun su wane ne ga sunan kasashe wasu kasan ma bakarin sunanta saboda mi sun mamaye ta kamar ka ce su ne ɗan Gazza na duk azabar da suke sha akwai iyaka tsakaninsu da Masar abinci ya musu wahala ruwa ya musu wahala abubuwa ga sunan Masar ‘yan uwansu ne musulmai ne amma mi a Isra'ila su suke ikon komi to shi yasa wannan labarai ƙarerai ne damai kullum ina gaya muku wannan labarai kusan 99 duk ƙarerai ne wani BBC wani wacece Amurka wata France ARP wani wane ne Bentikat kai yanzu ka tunaninka a ce kawai Bature ba Yahude haka kawai zai zuba kuɗin shi ya biya wuta ya biya haya ya ɗauki ma'aikata duk duniya ana zuwa ana bulaguro ana waye wai dai ya gaya maka labari ka ji daɗi a bai yiwa ya gaya maka labari ka ji daɗi dan bautarwa ne ka ji wa BBC da Akoresu daga Niger labari na ƙarya daman ca ai in mutum ya cika magana sai a rika cewa magana kai ya BBC ashe daman makareci ne sai a ce wani BBC ne irin mutanen da suke yawaita magana kullum suna ƙarerai sai mutane a sa mishi BBC London ko kuma a rika cewa wani London mana kenan magana shi ƙarya ce to haka suke ƙarerai dan su yada manhohinsu dan su ba da goyo baya da irin abubuwa da suke na ƙarerai irin labaran da yanzu musulmai da yawa inda zaka hada musulmai biyu uku hudu biyar sai su ga ganin laihin Saudiya akan Iran akan abin da yake faruwa a Palestine shi kuma taimako da agajin da Saudiya take ma Palestinawa ya kai 99 sai mutane su rika girmama su Qatar mutane su rika girmama su Iran akan Saudiya sai a rika ta ayan Saudiya sun yi shiru ai sun yi kaza ai Iran ita ce mai wada labarai ne muke ji ba hakika bace labarai ne muke ji amma da mutumin da ya san hakika yake jin abubuwan da yake da rubuce da tarihi sarki Faisal meye dalilin kashe shi goyon baya ne ga Falastinawa cewa dole ya sun je sun yaki za su yanke man fetur ga Amurkawa za su yanke kaza za su koma rayuwarsu ta daji damu su Larabawa a daji suke rayuwa yace su man fetur ma a wajensu ba komai bane amma duk wanda ya taba Falastinawa sai sun yake shi to aka samu aka kashe shi to kaga Iran ka taba ji wani yace zai je taimaka ma Falastinawa a kashe su kaga ƴan Hamas a Iran a kashe su wanda suke ƴan wane ne su ma wanda suke Hamas da kuma su ma wannan ƴan Shi'a wanda suke Lebanon Hezbollah din kaga an kashe su daga akwai hannun Iran a ciki to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kare Allah ya ganar da mu amma akwai kai duka na manhohi na duniya wanda suna bata mana lokaci wajen jin labaran nan suna tusa mana abubuwa sai kaga ganin laihin mutum wallahi bai da laihi ko gwamnatocin mu da yawa da kuke gani wannan gwamnati ta fadi wata gwamnati ta zo ko a Nigeria ko a Niger ko a Chad ko a ina ne gwamnatin da ya musu ne suke zigawa wanda bai musu ba sa ziga shi yanzu ka diba gwamnatin da ya wuce na Niger siyasar demokradiya da wanda ake ne yanzu wanne mutane suka yi walwala da sararawa na yanzu amma kan watsa labarai wanne suka yi kushewa sun yi kushe na yanzu akan wancan nada saboda mi wancan nada demokradiya ce daidai suke tahiya ƙarerai ne da mulki ne na ƙarya to saboda haka wannan labarai wallahi duk wanda ya bata lokacin shi ya ce he yaji na sahe he yaji na yamma sai yaji na hantsi he yaji na la'asar he yaji hawajin ƙare tara hawajin ƙare 10 ana sharara ma wallahi rayuwar ka ta wahala kuma sun sa ma tension saboda zaka ga ƙarya amma kuma a juya ta in buku gane wannan sai in ya zama to labaran da ake bada a garin ku ne kai a garin ka ake bada labaran sai ki taba maki wai aina ne a dama garin da aka yi wannan abin buwan mura labari amma sai ka ji shi a BBC ko ka ji shi a media Amurka ko a ce ma ana wani abu kai ba ka labari ma kai dan garin su ko suna daga can wa a bada labari a ce wata majiya wanda ba a tabbatar da ita ba to kenan ƙarya ce waye ce a bada labarai ko kuma su ce wani wanda aka wanda ya ce a sakai sunan shi dan me za a sakai sunan shi eh wai kuma haka ne wanda za a gina labarin wani wanda ya ce a saka ya shi ko wata majiya wanda ba tabbatar ba wata majiya kaza kaza haka za a yi ta yi ana gaya mutane ƙarerai Allah subhanahu wa ta'ala samu dace dukansu wanda an yi su ne saboda a cuta ma wasu al'umma a ɗora su akan wata al'umma to siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin abubuwan da take waye kai akan irin abubuwa na rayuwa saboda rayuwar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama inda za a ce mutum zai karanta da kyau ya rike da kyau kamar ka rayu da ma'aiki idan Allah da mutum ya tabbata garshi in ka karanci sirrin shi zaman shi da iyalin shi zaman shi da jama'a makwabtaka kasuwanci da yayi kiwo da yayi sallallahu alaihi wasallama da'awa da yayi jihadi duk abin da ka sani na manzo Allah tsiran Allah da mutum ya tabbata garshi a cikin sirra ne mutum zai sani to kuma sai ka gama da ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai mutum ya zama to yana koyi mai kyau to nan kuma akwai wata daraja ta biyu ta Abubakar shine sayan Bilal da kuma yanta shi kaga sadaka jariya ne yanzu duk matsayin Bilal a cikin musulunci to Abubakar yana da wani fadala yana da wata fadala a kan shi saboda ya saye shi a matsayin bawa yanzu kuma ya yanta shi zai sallah zai azumi yayi iyali yayi kaza ya karanta Qur'ani yayi azumin nafila ya azumi duk abin da ka sani kamar mutum kana da wani wata daraja wata baiwa a kan shi to saboda haka kenan abu na uku akan wannan gaba ta Abubakar shi da Bilal shine abin da yake nuna cewa lalle yana daga abin da suke da muhimmanci duk wanda Allah ya sa yake da dukiya yayi kokarin taimaka ma addinin Allah da dukiyar shi dama ce babba shi Bilal nan shi wannan mutumin kudaden da aka samu shi dan a saye shi Allah kadai sani dai yana ganin musulmi ne kuma ya so ya kafirta bai kafirta ba yanzu Abubakar in ya saye shi shi Abubakar musulmi ne shine sai aka sa tsada kamar yanda ba a saye shi ba amma Abubakar ya daure ya jure ya hudda dukiyar shi ya saye shi dan yan tashi dalilin addini da kuma kishin musuluncin da yake tare da shi to kaga wanda zai karantar da cewa duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ni'ima ce to ni'ima kuma ana so mutum yayi aiki da ita dan ya samu gobe kiyama shine gidan lahira sai abu na hudu yana da alaka da shi wannan magana na Abubakar da kuma Umar da kuma Bilal dan Balarabe idan yace sayyid yana nihi da mai gida ko kace wani oga ko wani ne wanda yake babba to ya zamanto Bilal baka fata kuma bawa aka yanta shi amma gashi Umar radiyallahu ta'ala hu daraja ne dan dangi ne bakurai shi kuma halifa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyu amma shi yake cewa Bilal mai gidan shi ne ya nuna maka cewa cikin musulunci babu kabilanci babu wani dangaranci a mutum aikin da yake matsayin da gare shi a wajen Allah da manzon shi yake bashi matsayi a cikin addinin musulunci to wannan shi madarasi ne babba sai ga an yi zama zai zama wanda take mai gurin sha'awa malai sai ce marratil ayyam wa sadaqa wa'dullah kwanakai sun wuce kuma alƙawalin Allah ya tabbata wa futihat makka kuma yau gashi an yi fatahu makka ba mu abin da zai nuna wannan kamar lokacin da aka zo sulhul dabiya da aka yi manzon Allah ya zo umara aka ce ba a yi sahabbai duka hankalin sai tashi ya za a yi manzon Allah ya mulki mulkin annabawa gaskiya ne za a zo a yi umara amma kuma a ce ba a yi manzon Allah ce musu a koma babu laifi kowa babu wanda abin ya mishi dadi amma sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku yi hakuri ma'ana rahama Allah tana nan ta wa kana Bilal yataharraqu shauqan ilaiha sai ga Bilal tunda shi ma a Makka ya rayu duk da cewa wancan rayuwa da ya na bauta amma dai garin su ne shi ma a nan yake to shi ma zuciya shi tana kusan konewa soyayyar da yake ma garin Makka to haka shi ma tsiran Allah da mutum ya tabbata gare shi yace wa huwa yas'alu al-Ka'aba sai ga Bilal ya hau dakin Ka'aba wa sanadid quraish yanzurun ga shugabannin Qurayshawa suna kallo sai Abu Sufyan su wane ne duka su Hind kowa duk wannan wanda suke cutarwa ga musulmai yau ga su suna kallo Bilal bakau fata musulmi ya hau saman Ka'aba yana kiran sallah wa yarfa sautahu bil azan muryar tana zuwa nesa da kiran sallah kirana la ilaha illa Allah kenan babu zancen abun bauta sai Allah shi kadai duk wani abun bauta yanzu yau ya lalace ya rugushi wa hum yasma'un kuma suna ji fayashtata ba'duhum ghayzan wa ghadban mana sai ce qaraba min ramana yashtat aw yahtarik wasan kamar su kama da wuta kamar kai ka ce a samu su isan sa kyarta mu a sana irin takaicin da suke ji yau ga musuluncin nan ya girma an ji su a yaki takaici na biyu takaici na uku yau ga Bilal baka fata musulmi a saman Ka'aba kuma yana mai yana kiran sallah ana cewa Allah shi kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rasulullah hayya ala salah hayya ala falah ana ta kiran mutane zuwa ga rabo zuwa ga samun tsira suna kallo suna ji wanda kuma da sun hana idan da manzo Allah zai zo dakin Kaaba ya raka'a biyu sai a boye sai dan Allah da mutunta tabbata gare shi kafin sai hijira. Umar duk Abubakar daraja shi da matsayin shi a wannan gari da san kasancewa shi latijo in zai zo yayin raka'a koda daidai da biyu sai dai zo a boye, amma yau gashi Allah subhanahu wataala ba da daraja shi da kuma fadalar shi da budi ga wanda suke masu imani. Ga Bilal nan a saman Kaaba yana kiran sallah yace wahum allazina lam yatamakkan al-islamu min qulubihim, su ko musulunci bai shiga zuciyarsu ba, takai yana daga cikin takaicinsu, ina ma da ma su suka fara musulunta kafin ma su Bilal kinsu musulunta, a ce yau ɗaya daga cikin su ne zai hau saman Kaaba ya kiran sallah. To kaga kuma Allah bai kaddara haka ba, sai dai takaici ya kashe su. Fa yaqulu ba'dhum sai wasu suke cewa laqad akrama Allahu fulanan yani abahu, sai su ce lalle Allah ya girmama wani. To a yanzu kuma nadama sai ta fara da kuma jewa daga cikin sun musulunta, suke cewa ina ma wannan ru'i na duniya bai ja su ba, ina ma da manzon Allah ya huto sallallahu alaihi wasallam ce shi annabin Allah ne mun bi shi, bai ma yi hijira ba ya zamna a nan garin Makka kowa ya imani. To yanzu ne suke cizo yatsa, ita kuma nadama ba ta aiki sau tana zawa ne daga baya yace idza qabadahu qabla an yasma hadha al-aswada ala zahr al-ka'ba. Wasu kuma nadaman da suke wai suke cewa ina ma da sun mutu kafin Allah ya gwada musu walakancin yau ga Bilal a bisa Kaaba yana kiran sallah, wasu a wajen su kaman karshen walakanci kenan, wani yake gani ina ma a ce na mutu da ma ban ga wannan da ido na ba, irin takaicin da suke yi. Wa yaqulu al-akhar sai wani kuma sai ya rika cewa lil haris bil hisham ala tara hadha al-abd aina sa'ida, irin abubuwa na kabilanci na larabawa sai wasu su rika cewa kadiba ga bawawa, yau ga bawa yayi daraja bawa abu sa Kaaba yana kiran sallah. Fa qala da'ahu fa in yakulillahu yakrahu fa sayughayyiruhu, yace baran Allah ya ki shi Allah zai canza shi. To kaga wannan duka ta baya ga wasa kenan, Allah ya riga ya yi abin da yayi wannan fatahu na Makka ya afku, kuma Bilal kin shine tabbas ba ta tsindiya bace gashi na abu sa Kaaba yana kiran sallah, kenan duk abin da basu so ba sai da ya faru. Kuma Allah subhanahu wataala ya bada daraja ga masu imani da kuma musulmai duk alƙawarin da Allah ya sai da ya cika shi subhanahu wataala. Kuma alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma sahabban shi cewa Allah ya mushi kuma Allah ya cika shi a wannan fatahu Makka, domin da aka zo da aka hana manzo Allah yin umara aka yarjejeniyar da aka yarjejeniyar da aka yi, Allah subhanahu wataala ya sauko da aya inna fatahna laka fatahan mubina. To wannan abun sai manzo Allah ya ba sahabbai labari duk da cewa bai faru ba, Allah zai mana kaza, Allah zai mana budi, Allah zai ba mu nasara. Kowa yana cikin takaici da irin komawar da zai ba umara ba. A ƙarshe manzo Allah ya ce musu kai wasu ma sai da suka kasa haƙuri suka ce ya maikin Allah mun yi imani Allah ya aiko ka, wai Allah ne ya ce ai za mu zo mu yi umara ya za a yi mu koma, ya kamata mu shiga ko da ƙarhi ne. Sai manzo Allah ya ce musu ai bince muku babana, in muka zo baɗi ma muka yi, Allah dai ya ce za mu yi umara. To haka sallallahu alaihi wasallama ya lallashe su suka haƙura, har Allah subhanahu wataala ya kai su wannan shekarar, sai kuma budi ya zamanto budi na mamaki. Sai Malik ya ce minna taji fatahu Makka, wannan fatahu Makka da aka yi akwai abubuwa wanda suke a ƙarshe, kamar idan komai ya kammala to menene abin burgewa ko kuma menene aka samu dalilin wannan budi da Allah subhanahu wataala ya masu imani. Malik ya ce kana li fatahi Makka nataji kasira minha, akwai abubuwa jawa wanda yake kalkashin darussa ne a kalkashin bude Makka, akwai abubuwa na nura a kalkashin bude Makka, akwai abubuwa na daukan wa'azi da kuma abubuwa na daukan rayuwa kyakkyawa ga duk mai imani ga yanda Allah subhanahu wataala ya bude Makka. Malik ya ce na farko dakalat Makka tahta nufuzil muslimin, abu na farko sai muka ga Makka ta zama to garin musulunci wanda da guma kai ne a ciki kuma an kori musulmai, to yanzu musulmai sun dawo ya zama garin musulunci kuma har yau. Yace wazalati dawlatul kufr minha, sai daular kafirci ta gushe an shahe ta. Wa halatul fursatu liqada'i ala juyubi shirki fil hunaini wa ta'if, sai zaman to yanzu Allah ya ba da fursa shine dama wanda take ta kusa dan a ruguza taro na shirka. Yanzu a kusan Makka akwai Hunain wanda ke wani wuri ne, wanda kuma akwai su ma sauran mushrikai wanda suna ganin za su iya ma musulunci wata illa barazana ga musulunci, sai kuma mutanen Taif shi ma gari ne wanda ke kusa da Makka. yace wa min samma ila al-alam ajma sai nan bayan wannan da aka fito makka zamu gani a gaba sai aka yi wannan yaki na hunain sai aka yi na taif kenan shikenan duka wannan yanki na larabawa ya zama to kasan addinin musulunci musulunci ne yake iko malai sai yace kuma idan aka kare da wannan sai ina sai kuma duniya gaba daya shine abin da muke gani har yau abu na biyu malai yace asbaha al-muslimuna quwa uzma musulmai sai suka zama to sune babban karfi fi jazatul arab a yankin larabawa wa ba'da fatah makka bayan an bude makka tahaqqaqat umniyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dukhuli quraish fil islam akwai wani abu da manzo Allah yake so gure shi shine quraishawa shiga musulunci to bayan an yi fatah makka sai Allah ya tabbatar mai da manzo Allah wannan guri na shi kowa ya musulunta wa barazat quwwatun kubra fi jaziratul arabiyya sai aka samu bayyanar wata karfi mai girma na musulunci a wannan jazira ta larabawa لا يستطيع اي تجمع قبل وقوف في وجهها wanda wata kabila bata iyakarta kun ga mun karanta can baya manzo Allah zawo shi fatahu makka ma kusan 10,000 to wannan 10,000 sai ka kara da wasu kabilu wanda suke kusan makka da kuma ƴan makka gabaɗaya su ba sun shiga musulunci to shine malai yanzu ko musulunci yanda ya kai a girma babu wata kabila ko babu wani taro wanda zasu ce kai ku zo yau mu je mu yaki musulunci mu shahe shi babu kuma hayya zuwa ila ajal sallallahu al-ard wa man alaiha mala tawhiya muahilatan lit-tauhid al-arab wannan kuma sai zamanto kamar larabawa su hada kai ta tarayat al-islam akan tuta ta musulunci summa intilaqu ila aqtar al-mujawira sai nan kuma sai ai jihadi sauran wurare wanda suke na makwabta kusa yace li izalati hukumati az-zulm wa at-tughyan dan kusar da gusar da hukumomi na zalunci da kuma girman kai wa ta'minu hurriyatil khalqillahi dan ama mutane lamunin mana yanci dan so dai an kaga wasu mutane sun kasa musulunci waɗanda suke shugabannin su ne suke kare su suke kange su amma da za a ce mutum aka bar shi da damirin shi saboda kullu mauludin yulidu al fitra kowa yana da abubuwa na cewa Allah shi kadai ne shi kare kamata abu ta mutu amma wasu abubuwa suke shiga tsakani to wannan tsakanin shine musulunci yake kusarwa so diyawa ba kuke gani yana ga cikin sababi na jihadi sai a samu wani shugaba ya killace bayan Allah ya hana su musulunci ya tsora su bisa wani addini to musulunci sai zo ya kasara shi dan mutane su samu musulunci to shine malai ya ce wa ta'minul hurriya zama mutane aminci na yanci li khalqillahi aba bayan Allah yanci likayadkhulu fi dinillahi dan shiga addinin Allah wa ya'buduhu subuta ma Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi kadai min duni siyahu ba tare da an san hada shi da wani ba to kaga wannan shine daga cikin abubuwa na abinda musulunci yake kira zuwa gare shi tun wancan lokaci har yanzu ana so kullun a kare mutane game da mutumin da zai sa su kariya tsakaninsu da bauta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai duk wanda zai sa mutane shirka da Allah sai a kare mutane duk wanda zai sa mutane ba su imani sai a kawar da su sai su yi imani Allah ya samu dace wannan yana daga cikin darussa wanda zamu ga saura insha Allah sati mai zawa da fata abinda muka yi dai da Allah subhanahu wa ta'ala mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi